The EU supported maternal, neonatal.
Babban darakin hukumar kiwon lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Faisal Shuaibu ke bada tabbacin amfani da euro miliyan 70 yadda ya dace da kungiyar tarayyar Turai da hadin gwiwar hukumar lafiya ta duniya da hukumar yara ta Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ta bayar don inganta kiwon lafiya matakin farko a Najeriya.
Looking at two states, Kebbi and Adamawa, with the signing of the
Dr. Faisal ya ce an zabi jihohi biyar, biyu daga arewa maso gabas Adamawa da Bauchi, biyu daga arewa maso yamma Kebbi da Sokoto, sai kuma a kudu maso gabas jihar Anambra don cin gajiyar wannan tallafi da adadin naira miliyan 40,000 ne da za a yi aiki da su tsawon shekaru uku wato zuwa shekara ta 2020. Rage mutuwar mata yayin haihuwa da samawa jarirai abinci mai gina jiki na daga ayyukan da za a yi amfani da kuɗin. Adamu Ibrahim Gamawa shine shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar Bauchi.
Wanda da aka fi mai da hankali yara ƙanana kasa da shekara 5 da kuma su mata cututtuka da suke ɗaukar mata wajen haihuwa da yara ƙanana da kuma rigakafin su da cutan irin rashin abinci nutrition services sauran su shine abin da ake
Yankin arewa maso gabas lallai ba shakka yana ɗaya daga cikin yankuna da ke buƙatar harkokin kiwon lafiya. In an duba wasu sassan yankin yanzu ne ma suke farfadowa daga rikicin nan na Boko Haram. Har Bauchi ma ta fuskanci wannan da yan gudun hijira. Shin yaya wannan zai tasiri wajen taimakawa al'ummar yankin?
Zai taimaka ƙwarai da gaske. Yanzu haka Bauchi muna da officially ma muna da kusan over 1 million IDPs. Kaga already da masu sun an yi stretching din kuma yanzu an ƙara mana wajen 1 million. Wannan ba ƙaramin taimaka zai ba mu tabbatar cewa an sami healthcare system da zai iya accommodating din al'umma gaba ɗaya.
Ita ma commissioner lafiya ta jihar Adamawa Fatima Abubakar ta ce samun cibiyar lafiya dab da al'umma da ba da magani kyauta daga tallafin babban abu ne na ajiyar zuciya.
So akwai magunguna da za su iya su ba su samu lafiya ba shine za a yi referring nasu zuwa cibiyoyin kiwon lafiya.
Wannan kuna sa ran zai rage mutuwar mata yayin haihuwa kenan musamman ma yankin ki na jihar Adamawa.
Sosai ma zai mana taimako sosai saboda ka san waɗansu ba su san cewa to in kuka yi musu magana wan cibiyan kiwon lafiya za su ce to ka je wajen za a tambaye mu kuɗi ba za su ma so su je ba amma in dai suna da wani da yake cikin community din suka san cewa in suka je wajen wannan za a samu ta abin da yake damun su kuma a ba su magani free kagan za su samu nasara.
Ana samun labarun bada tallafi na dala, euro da fam daga Turai da wasu ke ganin ba lalle ne duk kuɗin na amfanar masu jinya ba. Mecece amsar muƙaddashin kantomar karamar kowar mai yama a jihar Kebbi Jafar Muhammad ga wannan tunanin?
A wajen mummo ta namu yanki ba mu da wannan rashin gamsuwa. Lalle an kawo kuɗi an kashe su to mun riga mun gane su. Sannan aka kewaye aka tai misali ƙauyukanmu da wuraren abin da za ka gani a ƙasa.
Ila ko don kai mataimakin shugaban karamar hukuma ce ya sa kake da wannan ra'ayi?
Eh, ina kuma mataimakin shugaban karamar hukuma amma kuma ai kuɗin ba gwamnatin tarayyar Najeriya ne ta kawo ba inda haba gamsu ba lallai muka fara faɗi.
Wata cibiyar ƙetare ta bada tabbacin fiye da mata 600 cikin mata masu juna biyu 200,000 ke rasa ransu a sakamakon haihuwa a Najeriya. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.